إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامي درسينا شدة أتكل للتاهن كشف الشبهات bayan malam ya ambata mana kissa da ya kama ta abin da ya shahi mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam da suka ce wa annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha da kuma mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu bakin shiga musulunci da suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ij'al lana zata anwadin kama lahum zata anwad matashiyar karatu malik ya ce walakin ka sani cewa hadhihi alqissatu tufid wannan kissa da aka baka tana amfanar da kai annal muslima lillahi mutum muslimi balil alim kai bari ma mutumin da ma da yake malami ba ma muslimi haka zalla ba kadai muslimi ko malami malik ce qad zai iya yuwa yaqa'u ya afka fi anwa'in min ashirki a cikin wasu kashe kashe na shirka la yadri anha wanda bai san da su ba مالك تفتو فيد التعلم والتحرز كنا انا wannan kissa tana fadakar da mu akan at-ta'allum mutun yayi kokari yayi karatu kuma ya nemi kariya wa ma'rifata anna qawla al-jahili kuma da sanin cewa ma'anar maganar jahili idan yace at-tauhid fahimnahu zai ce ai mun fahimci tauhidi tunda mun ce la ilaha illa Allah ai shikenan magana ta dige ta gare anna hadha min akbar al-jahl ka hadi mu cewa wannan magana taka da kai tana cikin mafi girman jahilci kai da tarjumar ta mata kila baka sani ba baranta na abin da yake warware ta ko kuma yake tabbatar da ita wa makaidi shaytan kuma ya daga cikin kaidi ne shaytan da zai yi wa dan adam ya nuna mishi cewa ai ba sai an karantar da kai tauhidi ba sannan kuma wannan kissa hallo mala yace bugo da kari to tufidu aidan kuma tana karantar da mu annal muslimal mujtahid mutum muslimi mai kokari idza takallama bi kalami kufrin idan yayi wata furuci da wani furuci na kafirci wa huwa la yadri bi sani ba fa nubbiha ala zalika aka fahimtar da shi aka fadakar da shi akan haka fataba fi sa'atihi yatuba a wannan lokaci annahu la yakfuru baya kafirta kenan bai kafirta ba kama qala kama fa'ala banu isra'il kaman da banu isra'il suka aikata da suka ce annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha annabi Musa ya musu wa'azi kuma suka tuba to wannan ba a ilga su a cikin kahure ba wallazina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam haka wanda suka tambaye manzalla akan ya sanya musu zata anwad anama manzalla yace musu aikin ku yayi kamancece ne da aikin mutanen Musa da suka ce kaza 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 su ma suka tuba wannan baya sa su zaman to kahure malika cha wa tufidu aidan kuma wannan kissa har yin tana fa'idan tar da mu cewa annahu law lam yakfur فانه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كودا ما بي كافرتا با اي بي كافرتا با تو اما كما يغلظ عليه الكلام زامشي مغانا كاوسا تغليظا شديدا مالك يتي وكاو wannan tsanantawa ko kuma magana kakkausa mai tsanani yace kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaman da annabi Musa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayyuwa mutanen shi da suka ce ij'al lana zata anwadin kama lahum zata anwad kenan ba za a mushi magana kakkausa a nuna mushi cewa ho yayi kuskure ba na wasa ba malai ce walil mushrikina shubhatun ukhra mushrikai kuma suna da wata shubha da banban da wagaba yaquluna suna cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala usama ta qatla man qala la ilaha illa Allah mazalla yayi inkari ga Usama ga kashe din mutumin da yace la ilaha illa Allah in da yace la ilaha illa to a bar shi wa qala lahu mazalla kita ataqtuluhu zaka kashe shi ba'da ma qala la ilaha illa Allah bayan yace la ilaha illa Allah to dan shubahin ya ce ya za ku kafirtar da mu duk da ayyukan da muke na shirka wanda mun yarda amma kuma ai muna ce la ilaha illa Allah ya za ku kafirtar da mu kuma ga irin magana da Usama manzo Allah ya hadi Usama wa kadhalika malaiti qawluhu haka manzo Allah da yake ta umirtu an uqatila an-nas hatta hatta yaqulu la ilaha illa Allah an umurce ne in yaki mutane kar in kyale su har sai sun ce la ilaha illa Allah to shi ma ai mu mun ce la ilaha illa kuma za a zo kafirtar da mu malaiti wa ahadith ukhra fil kaffi amman qalaha da hadisai wasu daban wanda ba waɗannan guda biyun ba ma da suke magana akan kamewa game da duk mutumin da yace la ilaha illallah. Malai ce wa muradu haula il jahala anna man qalaha la yakfur, manuhar waɗannan jahilai su a tunanin su man qalaha mutumin da yace la ilaha illallah to shike la yakfur bai kafirta, sannan kuma wala yuqtalu walau fa'ala ma fa'ala, kuma ba za a yake shi ba koda ya aikata abin da ya aikata ya ga dama, zai ce la ilaha illallah kuma zai aikata ayyuka dandazon ayyukan da za su rushe la ilaha illallah. Malai ya ce wannan idan mushriki ya baka irin wannan shubha fa yuqalu li haula al mushrikin al juhal, malai ya ce za a faɗa ga waɗannan mushrikai jahilai. Abu na farko a kutamta musu cewa ma'alumun, ai abu ne sananne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda, manzo Allah ya yaki yahudawa, wa sabahum, haka kuma ya rike su a matsayin fursunan yaki, wa hum yaquluna al-hali, suna cewa la ilaha illallah. To yaya yana akwai wasu abubuwan da kasancewar sun ce la ilaha illallah kadai bata wadatarwa sai sun shaida lalle annabi Muhammad manzon Allah ne, kuma su dayanta manzon Allah wajen amsan koyon addini, kada zamanto ga manzon Allah kuma ga wani, ana koyon wani ana koyon manzon Allah. Wa anna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sanan kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga sunan sune suka hada runduna aka je aka katalu bani hanifa, suka yaki bani hanifa. Banu hanifa nan wa hum yashhaduna an la ilaha illallah, sun yarda cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah, wa anna Muhammadin rasulullahi, kuma annabi Muhammad manzan Allah ne, wa yusalluna, suna yin sallah, wa yad'una al-islam, kuma suna da'awar cewa musulmai ne su, amma sun ce ba sa bayar da zakka, a dalilin haka aka je aka yake su. Kenan ayyukan ibada da addini wasu abubuwa ne suke wata ka'ida ce shakundum, wanda kasancewar kawai dan furta la ilaha illallah in ka kadai baka ma san me ta kumsa ba, me yake warware ta, me bai warware ta, kenan wannan kalubale ne mai girma a gare ka. Wa kadhalika alladhina harraqahum ali ibn abi talib bin nar, kadhalika mutanen da ali ibn abi talib ya kona su da wuta. Wa haula il jahalatu muqirruna anna man ankara al ba'tha, sannan kuma su waɗannan jahilai suna masu tabbatar da cewa duk mutumin da yayi inkarin cewa za a tayar da mutane gobe kiyama suna kuffira, bimana suna ga cewa kafiri ne. Wa qutila, kuffira wa qutila, za a yake shi kuma za a kafirtar da shi duk mutumin da yayi inkarin ba'si. Walau qala la ilaha illallah, suna ga koda ya ce la ilaha illallah in yace bai yarda da tashin kiyama ba sai a ce a wannan kafiri ne. To kaga nan wani aiki ne daga cikin ayyukan ibada yayi inkari a daidai lokacin da shi ma wannan jahilin mushrikin yayi inkarin abubuwa da yawa, ya sanya Allah ya kishiya, amma kuma shi dai yana cewa la ilaha illallah sai tsoke ta a matsayin ashi ita ce mafaka akan cewa ba za a iya yakan shi ba, ko kuma ba za a kafirtar da shi, ko ba za a mushrikantar da shi ba. Wa anna man jahada shay'an min arkanil islam, kuma ya yarda cewa duk mutumin da yayi inkarin wani abu yayi musun wani abu daga cikin rukunan musulunci kafara au aiwa kufira wa qutila, za a kafirtar da shi, za a kashe shi. Walau qalaha, koda ya ce la ilaha illallah, to duk shi ma jahili ya yarda da wannan. Malai ce to fa kaifa la tanfa'uhu, to me yasa la ilaha illallah shi ba ta mishi amfani ba, kace za a iya yakan shi. Iza jahada far'an min al-furu'i, in yayi musun wani reshi daga cikin rassa na addini. Wa tanfa'uhu, to ya za a yi wannan kalmar shahadar ta mishi amfani. Iza jahada tauhida, idan ya jayayya da tauhidi ya yi musun shi. Allazi huwa asasu dinin rusuli wa ra'asuhu, wanda wannan tauhidin shi ne gimshikin addinin manzanni gaba ɗaya, kuma shi ne kan addinin ma. Yanin kaga shi mushriki yana shirka, ya yi inkarin tauhidi, amma a nan ya yarda cewa mutumin da ya ƙara tashin kiyama ya kafirta, ya yarda cewa mutumin da ya yi inkarin wani abu daga cikin rukun na musulunci ya kafirta, ya kamata a yaƙe shi, kalmar shahada shi ba ta mai amfani. To yanda shi ma wannan ba za ta mai amfani ba, kai ma da kake shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, kai inkarin kake musun tauhidi, to kai ne ma ka hi cancanta akan ka kafirta, ko kuma ya zamanto halalud dami wal mali sama da wancan. Malai ce walakin a'da Allahi, sai dai maƙiya Allah, fahimu ma'anal ahadith, sun fahimci ma'anar waɗannan hadisan, malam zai kawo bayani akan hakan. Nace fa amma hadisu Usama, hadisin Usama fa innahu lalle shi qatala rajulan rajulan da'a al-islam, wani mutum yayi da'awar cewa shi ya musulunta bi sababi annahu zanna annahu madda al-islam illa khawfan ala damihi. Usama ya kashe wani bawan Allah wanda ya da'awar musulunci bi sababi annahu zanna, a sababin shi Usama yana zaton annahu madda al-islam, cewa wannan mutumin da na kashe bai yi da'awar musulunci ba illa khawfan, fashe sai dan tsoro ala damihi wa malihi, akan dukiyar shi sannan kuma da abin da ya shahi jinin shi. Sai ce war rajulu idza azhara al-islam, duk mutumin da ya bayyana musulunci wajaba al-kaffu anhu, ya wajaba akami akan shi hatta yutabayyana minhu ma yukhalifu zalika, har sai ya bayyana a gare shi abin da yake sabawa haka. Malai ce wa anzalallahu ta'ala, Allah ya sabkar da akan wannan al'amari, ya ayyuhallazina amanu, ya kun da kuka yi imani, idza darabtum fi sabilillahi, idan kuka yi tahiya akan tafarkin Allah na jihadi, fatabayyanu ay fatathabbatu, to kahin ku kashe mutum ku tabbatar da cewa lalle ba mai imani bane ba. Malai ce fal ayatu tadullu ala annahu, aya tana nuni akan cewa yajibu al-kaffu anhu, wajibi ne a kame akan dukkan mutumin da ba a tabbatar da halin shi yake ba, sannan kuma watathabbutu, a tabbatar da an yi binciken cewa eh lalle ba musulmi bane ba. Fa idza tabayyana minhu zalika, idan fa idza tabayyana minhu ba'da zalika ma yukhalifu al-islam qutila, idan ka zo kai bincike ka ga musulmi ne, amma summa tabayyana, sannan daga baya sai ya bayyana minhu, daga wajen wannan mutuma, ba'da zalika ma yukhalifu al-islam, abin da yake bayyana ya cewa ya saba wa musulunci qutila, a wannan lokaci ana iya kashe shi, ana iya yakan shi. Kenan wannan shine abinda hadisin Usama yake bayani akan injimalan li qawlihi ta'ala, saboda Allah yake ta fata bayyanu, bi ma'ana ku yi bincike ku tabbatar da cewa akan wani hali yake. Walau kana la yuqtalu idza qalaha, koda cewa ba za a kashe shi ba idan ya fade ta, lam yakun litathbiti ma'ana, kenan idan da ce misali ba za a kashe shi ba, kenan wannan binciken da Allah ya ce fata bayyanu kenan bai fa'ida ba. Fa'idan shi ne ku bincika ku gani da gaske ne ya hade ta ko kuma ba da gaske bane ya hade ta. Wa kadhalika al hadithul akhar wa amsaluhu, haka kuma wani hadisi na daban da muka wancan shi ma'anahu ma zakarnahu, malai ce ma'anan su duka irin bayanin da muka yi a baya ne. Anna man azhara at-tauhid wal islam, cewa duk mutumin da ya bayyana dayan ta Allah da musulunci wajibal kaffu anhu, wajibi ne a kame daga gare shi, kar a taba mishi jini shi, kar a taba mishi dukiyar shi, ila an yatabayyana minhu ma yunaqidu zalika, har sai ya bayyana daga gare shi abin da yake warware haka. Dalilin mala akan wannan magana, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala, mazalla ya ce wa shi Usama, mazalla ya ce ataqtulahu, zaka kashe shi, ataqtulahu ba'da ma qala la ilaha illallah, ka zaka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah, kenan in ya hudu la ilaha illallah sai a bar shi, sai a bibiya yau da gobe, in yayi wani abin da ashe wannan la ilaha illallah in tashi ba ta gaske bace dama a lokacin tukun, sai azartar mushi da hukuncin musulunci. Wa qala kuma zalla yake cewa umirtu an uqatila an-nas, an umarci ni yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illallah, sai sun ce la ilaha illallah. Mali yace ha yace huwa alladhi qala fil khawarij, in sha Allah za mu dakata daga nan sai zaman tumu tashi yan darasi na gaba. هو الذي قال في الخوارج اينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عادل.